أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة عشاء أكدوة biyar shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 64. Muna cikin kitabu na Kitabus Salah babi na 53 babu salati fi mawadi'il khasf wal azabi. Nan ne zan mu tashi ko nan saboda cikin kutubu na al-Imam al-Bukhari da yake kitabu 197 ga baki ɗayan su mafi yana daga cikin kitabus salah shine baqaras yana daga cikin mafi girman kutubu masu daukan hadisi masu yawa kitabus salah kafin a huta ana jima'a nan saboda sha'anin ta ba karami bane ya kare ta a shiga kitabu don har karkashin kitabul janayiz duka suna karkashin sallah ake lissafa su. Babu salati fi mawadi'il khasf wal azabi. Al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama baban dake bayanin as-salati yin sallah fi mawadi'il khasf a gurin da aka yi kishifewa wal azabi da azaba. Gurin da aka ce wannan guri ne wanda an kisufar da wasu, an juyar da ƙasa da su, ko kuma an azabtar da wasu wanda al'ummomi da suka saba ma Allah, don guraren sanannu ne ai, inda aka halakar da Samudawa da Adawa da su Fir'auna da makamantansu. To gurin wannan shin za a iya yin sallah a cikin shi? Shine al-Imam yake so ya tabbatar mana. Wa yuzkaru anna Aliyan radiyallahu anhu karisa salati bi khasfi babin. Ana ambata cewa Aliyu Allah rada shi ya ki sallah, ya karhanta sallah a gurin da aka kishife a gurin babin na Harut wa Marut. A wannan gurin ana kawo wannan asar din, daga shi yasa aka al-Imam ya kawo shi da sigatul tamrid. Amma wannan asar da ya huddo Allah mashi rahama al-Imam Ibn Abi Shayba ya huddo shi ta hanyar Abdullah Ibn Abi al-Mahal. Allah ji kai shi yake cewa kunna ma'a Aliyu, mun kasance tare da Aliyu. Dan saboda menene yasa al-Imam al-Bukhari ba ya kulla littafin bane? Dan saboda al-asar kenan zai kawo wani asar mai tsawo, ba zai kawo shi ba kawai, sai dai madmunin abin da ya kumsa cewa ana ambatowa akan wani ya ki kaza ko ya ci kaza ko ya ci kaza ko ya hana kaza. Amma kuma cikakken asar in kana son shi, ga kutubu can na asar su al-Imam Ibn Abi Shayba, su Abdurrazzaq, su Tabaqatu Ibn Sa'd, Allah musu rahama, su dukkan su matattara ci ta al-asar, komai sun tattaru. Wannan asar din al-Imam Ibn Abi Shayba da ya huddo shi yake cewa kunna ma'a Aliyu, mun kasance tare da Aliyu, yadda asar din yake a can asalin shi wanda Bukhari yake nihi. Fa maranna alal khasf allazi bi babil, sai muka wuce gurin kishife wannan ta babil na Harut wa Marut. Fa lam yusalli hatta ajazahu, bai ba sallah sai da ya wuce wannan gurin. Ta hanyar daban kuma daga Aliyu yake cewa ma kuntu yusalli fi ardin khasafa Allahu biha, ba zan yi sallah ba a gurin da aka kishifar da wasu bayin Allah haso uku, wasu wanda suka saba ma Allah. Yace wa haduwan nan magana haso uku. A warwaya ta al-Imam Abu Dawud, Aliyu yana cewa nahani habibi an usalli fi ard babil fa innaha mal'una, da sanadin shi mai rauni ne a sunan Abi Dawud, zan mutar da shi. Masoyi na shine Annabi Muhammad ya hana ni yin sallah a gurin babil, kuma gurin saboda yace guri ne wanda yake la'antacce, an tsine ma gurin. A cikin sanadin shi akwai rauni shi wannan gurin. Abinda yake nihi da al-khasaf shine abinda Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani, shafa'atallahu binanahum min al-qawaid fa kharra alaihim as-saqfu min fawqihim, wanda malaman tafsiri sun ambata cewa abinda ake nihi anan gurin shine Namrud ibn Kan'an, wanda ya gina Babil gini mai yawa, gini mai tsawo, wanda sai da tsawon shi ya kai a sama zira'i 3000. Allah madaukin sarki ya kisife shi ga baki ɗaya da shi da ginin shi. Al-Imam al-Khattabi yake cewa ban san wani ba daga cikin malamai ya haramta yin sallah a cikin gurin nan na Babil. Ali ma an kun lura cewa kai kariha, ba ya haramta ba. Fa in kana hadisun Ali sabitan, yace idan hadisin Ali Khattabi Allah mashi rahama idan hadisin Ali tabbatacce ne mai yiwa yana nihin kada a rike shi gurin sallah a maida shi masallaci ba wai sallah ta kawai katari ta kama ka baka wuce gurin dan saboda wani gurin yana da yawa guri ne mai hadi kahin ka wuce shi ma sallar ta wuce kana cikin shi ta kama kenan baka ce ba ai guri ne da aka yi kishifewa ba na yi sallah ka barta har lokacin ya wuce amma yace in ya tabbata sai mu dauka cewa Ali yana nihi a dauke shi a matsayin gurin sallah a masallaci a gurin ake ki ba mai wuciya ba sallar shi ta yau da gobe yayi sallah hadisi na 433 al-imam yake cewa Allah mashi rahama haddathana isma'il ibn abdullah haddathani malik an abdullah ibn dinar an abdullah ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin kar ku shigo ma wannan wanda ake ma azaba illa an takunu bakina in kun kasance kuna masu kuka fa in lam takunu bakina idan ba kasance masu kuka fa la tadkhulu alaihim kada ku shigo gare su yace la yusibukum ma asabakum ka aje abin da ya same su kuma ya same ku dan saboda me yasa munan labari ne zan mu rika ji an kisife san mudawa da adawa to amma shi yana magana wanda yau aka kare zancin suna bukata suna iya zuwa su ga inda aka ma adawan wannan abu suna iya zuwa su ga inda aka ma san mudawan wannan abu kenan wannan shine kenan in za ku wuce gurin kar ku bi ta gurin mutun kayyabi inde ba mai kuka bane ko kuma saboda gudun kai kawo dan ganin kwabe ce bari in tashi in tayi in gani dan ka aje abin da ya same su ya same shi wannan hadisin al-imam al-bukhari Allah mashi rahama ya huddo shi a gurare guda shidda wannan shine guri na harko wannan hanin da annabi alayhi salatu wassalam yayi inja al-imam ibn hajar lokacin da annabi ya wuce ne a gurin hijir diyar samud lokacin da zai wuce zuwa tabuka zasu je tabuka sun bi ta gurin ta kan samuda gurin da aka halakar da samudawa annabi alayhi salatu wassalam sai ya ce musu wannan gurin kar ku shige shi illa an takunu bakina har zuwa karshen abin da ya faɗa bukharin ya kawo shi a can gaba cikin ahadisul anbiya ta wata huska daban da wannan karin da aka faɗa cewa za su tabuka ne wannan abin ya faru anan gurin da annabi alayhi salatu wassalam yake faɗa fa kannahu amarahum bi tafakkur fi ahwal tujibul buka'a min taqdirillahi ta'ala ala ulaika bi kufri ma atamkinihi lahum fil ard wa mihalihim muddatan tawila abinda annabi yake nihi yana so ya tabbatar musu da cewa ba shiga ba yake hana su yana so ya ce in zaku shiga duk wanda zai shiga to ya shiga da tunani da kuma tafakkuri cikin sha'anin Allah yadda wannan bayan Allah Allah madaukin sarki ya ba su ni'imomi masu yawa ya ba su tamkini tabbata a ban kasa kuma ya musu jinkiri lokaci mai tsawo amma kuma suka saba mishi amma duk da wannan azabar Allah duk da girman su da suke cewa mana ashaddu minna quwwa su da kansu suna ji da karhin su Allah madaukin sarki ya musu wannan azabar balle wanda ke gaba da su wanda bai kai su ba yace hu subhanahu muqallibal qulub Allah shike jijjiwar da zakata ba zakka amince ba cewa ka ji tsoron wannan uquba kai tunanin cewa kai ba za ta same ka ba irin abin da ya same su kai ka tsira Allah madaukin sarki muqallibal qulub ne a hannun shi zakata suke a cikin hadisin akwai zaburarwa akan muraqaba da kuma tsoratarwa game da zama a gidajen wanda aka yi ma azaba yasa duk wanda aka yi a guraren zaga yanzu duk da su sun dauke shi a matsayin tarihi ne ba wai dan hanin annabi ba alayhi salatu wassalam su gidan fir'auna a Masar an kaje rika guri ne a killace da ma baka shiga baka ce kai gida a gurin wanda gine-gine ne a har yanzu muhandisin sun tabbatar da cewa ba su isa su yi irin wannan gine-ginen ba dukkan wasu gwannan gini a duniyar nan su hadu gaba ɗaya a guri ɗaya ba su isa ba su yi gini irin wannan burgi ɗaya ya kai ɗakuna nan namu da muke ciki ki wannan mai magini ne zai iya ɗauka wannan fandasan in yi shi yasa duk wannan lokacin da aka wuce kada mutun yayi tunanin cewa duk wannan ci gaban wanda muke kan mi tunanin cewa wani ci gaba da muke da wani tadawur da muke da can baya ba a yi shi ba duniyar shekara miliyan nawa gare ta wasu an yi su wanda sun gabace mu da ci gaban da abubuwan da muke tunani duk sun wuce wannan wa amaruha aksara mimma amaruha sun rayar da duniya sama da yadda kuka rayar da ita kuma suka zo suka wuce in kai garrama gashi kiri da kiri kana gani abinda gashi nan wanda bai rushe ba cikin wasu abubuwan da suka bari kai da kanka ka tabbatar ba za ku iya ba kuma ba za ku iya yin shi ba kuma duka wannan ginin da girman shi da komai da dutse ne suka yi ba burgi ba wanda sai ka sha wahalar shi dutse ne za a dauko kato a yi abin nan da shi baina yi da shi shi yasa ai suke ji da karhin nasu suna cewa wa isai hi mu kari ko Allah bai yi mu ba suka rudu da abin har ya wuce abin nan Allah madaukin sarki ya mana irin wannan nuni yake cewa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum, kun zamana a cikin gidajen wanda sun zalunci kansu. Matabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku yaya muka aikata da su. Sifar auna da sauransu duka gashi nan. Babu na gaba al-Imam al-Bukhari babu na 54 yake cewa babu salati fil bi'a, baban dake bayanin sallah a cikin coci. Wa qala Umar, Umar yake cewa Allah ya rada shi, inna la nadkhulu ala kana'isihim, yace mu ban mu shiga a cikin cocin su. Min ajli at-tamasil allati fiha suwar, dan saboda gumakan nan da suke ciki wanda akwai kotuna a jikin su. Wa kana ibn Abbas, ibn Abbas ya kasance yusalli fil bi'a, ya kasance yana sallah a cikin coci. Illa bi'atin fiha tamasil, sai cikin cocin da adda kai tamasil, butum-butumi a ciki ita ce bayyayi. Albi'a bi kasal muhada tahtaniya ma'abadun lin nasara, wajen bautan nasaru shi ake ce ma albi'a. Dan ka wani karanta shi albai'a, wannan ina ga a rubuce ma albai'a ya kar rubuta mana, amma albi'a yake. Albai'a ya zama na kullun ciniki. Wannan asar kin da ya kawo Allah mushi rahama al-Imam al-Bukhari, Abdurrazzaq ya kawo shi da sanadin shi ta hanyar asalan Maula Umar. Ya gabata cikin sana alahu rajulun minan nasara ta'aman, wani mutum daga cikin nasaru, kamar yadda muka faɗa can asar na baya. Bukhari idan asar ne yana kokarin faɗin abin da ya tabbata daga mutunan, ba kawo tarihin ga yadda aka yi ga abin da ya ci kin ba. Ibn Hajar in ya kawo asar, sai Ibn Hajar da masu sharhi su kawo asalin asar kin yadda yake, asalin asar kin yadda yake a cikin musannaf na Abdurrazzaq Asham. An sana'anta an yi mushi wani abinci, wasu daga cikin wani mutum ne ba nasara ya mushi abinci, yana cikin manya-manyan nasaru. Yace mushi, ina so ka zo waje na ka karrama ni a ce ka halarce ni. Sai Umar yake cewa, mu ban mu shiga guraren ku cocin ku dan saboda gumakan da ke ciki, yana nihin butum-butumin wannan. Wata bayyana, sai ya bayyana anna ruwayatayn nasab wal jar aujuhu min ghayriha wal rajul al mazkur min azma'ihim, shine shugaban Qustantiniya wanda ake ce mishi Maslama ibn Abdullah al-Juhani daga ammin shi, wanda shine ya kirkiye yi abincin wannan, ya gayyace Umar, kuma Umar ga ya mishi wannan abincin, mu ban mu shiga dan saboda wannan tamasil din da suke cikin cocin ku. Asar kuma na Ibn Abbas, al-Imam al-Bagawi ya wasala shi, ya kawo shi da sanadin shi. Idan an kawo hadisi in mutum yana karatun shari'a zaka yi an ce wasalahu fulan, ma'ana wane ya kawo shi mausuli da sanadin shi babu inqida'i, da sanadin shi an fulan an fulan an fulan har zuwa annabi. Sabanin nan Bukhari da ya kawo shi mu'allaq, mu'allaq shine sabanin mausul, da an ce wasalahu fulan shine wane ya kawo shi da sanadin shi. Bagawi ya kawo shi cikin al-Ja'diyat, ya ƙara a cikin shi ya ce fa inna fiha tamasilun kharaja fa salla fil madah, sai ya huto yayi sallah a cikin waje ana ruwan sama ne, ma yace ba zan yi sallah ba cikin cocin ku. Ya gabata a cikin baban da Bukhari ke cewa babu man sallahu qudama huta nurun, babu wanda yayi sallah gaban shi akwai wuta ko kuma tanda wanda akwai wuta a cikin ta, wuta ko abun bauta ce. Babu cin karo da shuna dan saboda wannan karhanci da suka yi, karhanci ne na zabun su, ba su ce an haramta ba, ba haramta aka yi ba, amma kyamarsu ta sa ba za su yi ba. Hadisi na 434, haddasana Muhammad akhbarana abdatu an hisham bin urwa an abihi an aisha anna umma salama, cewa umma salama zakarat li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan, umma salama ta ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata coci. Ra'at ha bi ardil habsha, wadda suka gani a ƙasar habsha, yuqalu laha mariya, kanisan nan cocin nan ana kiranta da mariya. Fa zakarat lahu ma ra'at min as-suwar, ta ambata ma annabi abinda ta gani na hotuna da surori a ciki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ulaika qaumun, wannan wasu mutane ne, wanda idza mata fihimul abdu salih, idan mutun nagari bawa nagari ya mutu, aw ar-rajul salih, ko mutun nagari ya mutu ba nau ala qabrihi masjidan, sai su gina kabari akan makabartar shi. Wa sawwaru fihi tilka suwar, sai su suranta wannan sura a ciki. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, wannan sune mafi sharrin halitta a wajen Allah. Kenan anan gurin da asar Bukhari kun ga bai ce mana ba babu salatu fil bi'a, ko yace bai ce mana ba karhanci ko halacci ko haramci, amma kuma abubuwan da ya kawo suna nuna mana mazhabin shi akan abun. Ya kawo asar kin Ibn Umar da yake kin wannan, ya kawo asar kin Ibn Abbas shi ma da yake kin wannan, kuma sai kawo hadisin da aka la'ance su cewa dan saboda akwai kinan daga nan ya baka sura kauciya, ya tahi akan karhanci. akan karhanci inda haramci ne sarrahawa yake ba wani boye boye koda da sabani wanda bai da asali anan da yace Muhammad shine Muhammad ibn Salam wanda Ibn Sakan ya bayyana shi a cikin ruwayar shi na Abda shine Abda ibn Sulaiman shi ma dukkan su magabata ne wanda sun gabata kuma hadisin wannan ya gabata a cikin can baya kawa nan abinda Bukhari yake so yawa shine bambancin can gurin su bi aka ce suka yi hijira sun gani suka zo suka ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma Ummu Salma aka hada ta kun ka koma zaka ga hanyar ba daya bace su bi sun hada kuma Ummu Salma ita ma ta hada ita daya babe na gaba babun al-Imam al-Bukhari yake cewa babi kenan wannan baban haka an ka ambace shi cikin mafi yawancin tarajim na sahih al-Bukhari a cikin wasu tarajim kin babu ma babi kawaci gaba kai da ambatan hadisi kamar yadda wani babi can baya da ya gabata mun ga wannan irin wannan hadisi na gaba 435 da 6 haddathana abu al-yaman akhbarana shu'aybu an az-zuhri akhbarani ubaydullah ibn abdullah ibn utba anna aisha wa abdullah ibn abbas qala suka ce lamma nazala bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da isa ko ga annabi alaihi salatu wassalam ma'ana nazala muhu alamatul maut da alama mutuwa ta sabko ga annabi alaihi salatu wassalam cikin cutar rasuwar shi dafika ya darahu khamisatu lahu ala wajhihi sai ya fara yana doko rigar shi a huskar shi yana aza ta bisa huskar shi fa izak tamma biha kashafaha an wajhihi idan damuwa ta huta daga gare shi sai hudda ta daga huskar shi fa qala huwa kazalika annabi yake fada yana tare da haka nan yake cewa la'anatullahi alal yahud wan nasara Allah tsine ma yahuda da nasaru ittakhazu qubur anbiya masajidan sun riki kaburburan annabawan su masallatai yuhazziru ma sana'u marwayci yace annabi yana tsoratarwa game da abin da suka aikata kenan tunda aka ambaci tsinuwa da la'anta an san cewa hani ne ake game da abin da suka aikata ba yabo bane tunda har ambaci dizinubin da aka ambaci tsinuwa akan shi yana da cikin kaba'iru zunub shi yasa yace yuhazziru ma sana'u yana tsoratarwa game da abin da annabi alaihi wasallam wannan yahuda da nasaru suka aikata wannan hadisi al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya huddo shi a gurare 7 wa qarista shikala zikrun nasara fihi li anna lahu da lahum anbiya bi khilaf an-nasara fa laysa bayna isa wa bayna nabiyina sallallahu alaihi wasallam nabiyun ghayruhu wa laysa lahu qabr iskalin da malamai suka kawo ambatan nasara a cikin nan la anna lahu al-yahuda wan nasara dan saboda yahudawa suna da annabawa sabanin abun nan nasaru basu da tsakanin annabi Isa da annabi mu ba su da wani annabi kubura anbiya ahum kabarin annabawan su kuma nasaru annabi daya gare su kuma an nasaba musu cewa anbiya ahum annabawan su yace tsakanin su da annabi mu ma annabin nasu annabi Isa babu wani annabi kuma annabi Isa ba kabari gare shi ba kenan wannan akwai iskali annabi Isa ba rasuwa yayi ba aka binne shi har aka mishi kabari balle ake zargin su kuma cewa sun rike kaburburan annabawan su a matsayin gurin bauta suna bauta a gurin su ku annabi daya gare su annabi Isa annabin dayan kuma shi ma ba kabari gare shi ba binne shi aka yi ba wa yake da amsa yo ai a itikadin nasa ma koda shi kin ne su ma ba ci suka yi sun binne shi ba ai tsire shi suka yi ba binne shi suka yi ba bai da kabari balle a nasa ba musu yace ibnu hajar wal jawabu annahu kana fihim anbiya an adal lakinnahum ghayru mursalin kal hawariin wa maryam fi qawlin yace amsa ita ce suna da annabawa a cikin su tare da su amma ba mursalai bane kamar hawariin wannan kenan akwai banci tsakanin da nabi da mursal da rasul da nabi akwai bambanci kamar da bambancin malaman akida suna shinhuda magana akan su da maryam a cikin wata magana maryam ma wasu sun tayi akan cewa ba annabi ya ce duk da magana ce mai rauni ba amma ambatanta amma a cikin malamai wanda ya tahika malamin mu na malikiya al-imam al-qurtubi Allah mashi rahama aw li jami' ko kuma a ce jami'in da annabi ya ce anbiya ahum annabawan su al-majmu'u min al-yahud wa an-nasara jami'in ake nihin annabawan yahudawa da nasaru wal muradu al anbiya wa kibaru atba'in fattafa bi zikr al anbiya yana nihin su wancan sun riki annabawa wannan kuma sun riki manya manyan shugabannin su jagororin su na addini salihan bayin su kenan wannan sai ya zama na an huta daga ishkal wanda wannan shi yahi zahara ma yahi kusa da ba da amsa kenan sai ya zama na yanzu kaman masalan Suleiman yana da gida guda masalan yana da mota guda malam wannan yana da mota 10 in na tashi zan nasaba musu sai in ci kai wannan duka motocin su wannan ne motocin Suleiman ne da kaga nayi amfani da kalmar motoci duk da shi kuma inda shi zan waro in nasaba mushi cewa zan yi motar shi amma da yake na gama shi da wani wanda yake da mai yawa sai aka nasaba kawai aka ce motocin wani da wani aka yi amfani da jami'i duk da ana nihin shi tashi daye ci to kuma nan gurin ana nihin shi Annabi Isa kin ba shi suka bauta ma ba su ba shi suka ba kabarin shi suka garka batun da bai da kabari salihan ba Yusuf managartan su Ibn Hajar yace abinda ke karfafa wannan shine hadisin da Muslim ya roto ta hanyar Jundab yake cewa kanu yatakhuzuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida suna rika kabarburran annabawan su da bayi na gari a matsayin wannan masallaci shi yasa ya kada ya kawo nasaru akan mufrad yace idza mata fihim ar-rajul salih idan bawa na gari ya mutu a cikin su kenan wannan magana ita tahirin jayi da ya kawo yahudawa kuma annabi sai yace qubura anbiya'ihim yahudawa ce sun riƙi kabarburran annabawan su abinda yake nihi duk ɗaya ne su suka fara riƙa ko kuma bi ne suka yi yahudawa su suka kirkiro nasaru bin su ne suka yi amma duka aka nasaba musu abu yace wala raiba anna nasara tu'azzimu qubura kaseeran min al-anbiya'i allazina tu'azzimuhum al-yahud kuma babu makawa babu shakku cewa nasarin suna girmama wasu annabawan da su yahudawa suke girmamawa sai ya dace duka a gama su a musu kudin goro hadisi na gaba al-imamu al-bukhari na 437 yake cewa hadathana abdullah ibn maslama an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyib an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin allah yake cewa qatalallahu al-yahuda takhuzu qubura anbiya'ihim masajida allah ya la'anci yahudawa sun riki kabarburran annabawan su a matsayin masallatai kenan kun ganan da aka ce al-yahud su rike suna da annabawa da dama dan mu sani cewa duk mafi galibin annabawan da Allah ya aika cikin bani Isra'il ne sune Yahudawa dayan da aka aika cikin Laraba shine suka san hasara suka sake ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ki biyayya gare shi ba dan ba su san ba cewa Annabi ne a'a kawai dan hasadar bai shigo ba bai fito daga cikin su ba shi yasa koda za su yi inkarin ba za su yi inkarin cewa Annabi bane duk inda suka gani a Qur'ani ba annasa ba musu cewa suna inkarin cewa Annabi Muhammad annabi ne a'a kawai dai suna ketacewa ina ma a ce daga cikin su ya huto an saba ba su an saba ba su da ameke akan haka nan mana kamar su za su sama Allah madaukin sarki tsarin da ya dace babu na gaba babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam baban hadar annabi mai tsira da amincin Allah ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa ta kasance halin kasance wata masallaci ne kuma guri ne mai tsarki haddathana muhammad ibn sinan قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير وake rike da abinda muka ce Yazid al-Faqir a cikin wannan Yazid al-Faqir ciwon gadan baya yake ba faqir bane na talauci yashku faqara zahrihi in ja al-Imam an-Nawawi قال yake cewa kamar yana daga cikin sunayen malaman hadisi da ake nasaba musu ake nasaba musu wasu siffofi wanda ba su da alaka da su saboda sabanin abin da kai zaka yi tunani akwai fulanun ad-da'if ad-da'if cikin gangar jiki amma kuma a hadisi jabal ne cikin hibs kenan kaga an ce fulanun al-faqih ad-da'if in baka san da abin ba sai kai dibin ce akawa hadisin ya tashi daga aiki haddathana jabir ibn abdullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam auditu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yudhunna ahadu min al-anbiya'i qabli ba aba wani daga cikin annabawan da suke gabani na ba nusirtu bi ru'bi an taimake ni da razani shine tsoro masiratu shahar tahiya ta wata guda hadisin ya ƙara bayyana cewa shine dukkan wasu kahuran da annabi alaihi salatu wasalam zai kai yaki gare su tsakanin shi kahin akai tahiyya tsakanin shi da su wata guda sai Allah yake gefa razani da jin tsoro da hurgici a cikin zukatan su dan saboda kwarjinin annabi alaihi salatu wassalam kuma wannan ya ambaci watan ne ba wai dan wanda suka wuce ga da watan babbar su jin tsoron shi a'a dan saboda a lokacin babu makiyan da yake da sama da suka wuce sama da wannan tahiyyar wata ke kamar yadda ina ga al-Imam al-Khattabi ne in ban manta bai taba wannan taujihi waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, an sanya mana masa kasa ta kasance masallaci ne kuma guri ne mai tsarki. Yace wa ayyuma rajulun min ummati, kowane mutum ne daga cikin al'ummata, adarakatu salatu falyusalli, wanda sallah ta same shi kawai yi sallah. Wa uhillat li al-ganaim, an halatta mana ganimomi. Wa kana an-nabi yub'asu ila qaumihi khassa, annabawa can da ana aiko su zuwa ga mutanen su daban, sai ai ta zancan alaqad arsalna fulanun ila qaumihi ila qaumihi ila qaumihi, kamar yadda zamu gani a Qur'ani. Wa bu'istu ila an-nasi kafa, an ture ni zuwa ga mutane gabaki daya. Wa uditu shafa'a, kuma an bani ceto a shafa'atul uzma, nan yake nihi ba karamin ceto ba a nan gurin annabi alayhi salatu. Wannan hadisin ya gabata mun yi dogon sharhin shi a can baya. Kawa nan abinda al-imam yake so ya bayyana mana shine mahallu shahidin shi, wa waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, an sanya mana kasa ta kasance guri ne mai tsarki. Babu na gaba, babu nawmul mar'ati fil masjid, baban dake bayanin mace ta yi masayi barci a cikin masallaci. Wa iqamatu hafi, da kuma ta zamana a ciki, a cikin masallaci ta yi barci kuma ta zamana a ciki, halaccin wannan ko kuma rashin halacci. Al-Imam al-Bukhari yana barin tarjama a haka kawai, in ya kawo hadisin da zai kawo kai zaka yi hukunci kai ihtijaji da shi. In kaga ya bayyana cewa babun karahati kaza ko babun jawazu kaza, to abun ya huto kyarara yadda babu wani sabani akan abun. Amma inda sabani kaucewa yake, kai mai karatu ko malamai su shigo su yi bincike akan abun. Hadisi na 439, haddasana Ubayd ibn Isma'il, haddasana Abu Usama, an Hisham, an abihi, an Aisha. Amadu hankali da kyau, wannan bakon hadisi ne, ban tunanin mutun zai taba jin shi. Anna walidatan kanat sauda, wata mace ta kasance baka, baiwa ce baka, lihayyin min al-arabi, ga wasu kabilu daga cikin larabawa. Fa'ata quha, sai suka yanta ta. Fa kanat ma'ahum, sai ta kasance tare da su. Qala, sai take cewa, fa kharajat sabiyatu sabiyatun, sai ita yarinya ta huto lahum, tasu alaiha wishahun ahmar, tana rike da dan mayahinta wanda yake ja, yarinyar tasu wanda suka yanta ta. Ita baiwa ce baka ta wasu mutane, mutanen sai suka yanta ta, kuma sai ta huto da ta ga wata yarinya, sai yarinya su ta huto da mayahinta a gullun lubata ja, min suyurin, wanda an yi ta ne da kayan da ake ce ma asuyur, san mu gan shi can gaba. Qala, sai ta ce, fa wada atahu, sai ta aza shi, aw waqa aminha, sai ya fadi daga gare ta, ko yarinya ta sabke ko kuma abun iska ta ture shi ya huta daga jikinta, wannan jattu fatata da take dauke. Fa marrad bihi hudayatu wa huwa mulqa, sai shahu shirwa ya wuce ta saman wannan abun, yana yaddi ya ganshi jawur a yaddi. Fa hasibatu lahaman fa qadfatuhu, shirwa yayi tunanin nama ne, sai ya dauke wannan jamaya hin ya tahi da shi. Qala, sai tace, faltamasu, suka neme shi, falam yajiduhu, bisa same shi ba. Qala, sai tace, fattahamuni bihi, suka tuhume ni da wannan cewa ni na sace musu kayan diyesu, mayahin diyesu ta huto da mayahi daga ni sai ita, kuma babu wanda ya huto, kawai ni na sace shi. Fadafi quwi fattishuna, suka fara suna ta binciken kaya, binciken ita wannan, hatta fatashu qubala, sai duka bincike har farjinta har gabanta. Qala, sai take cewa, wallahi inni laqa'imatun, ina rantsuwa da Allah ni ina tsaye, izmaratul hudayya, sai ga shahan nan ya komo kuma, fa alqatu, kuma yaddo wannan tsumman nasu, ana cikin rikici, ga su san lauya mata, ana mata cin mutunci da cin zarahi, amma sai gashi shahan da ya saci wannan abin yayi tunani nama ne, ya ga ba nama bane, ya komo ya yadda, dan shaho wayo gare shi, shine har ake farauta da shi, ya san abin da yake, ya ga cewa ba nama bane, yayi maido shi yadda inda ya dauka. Fa waka bainahum, ana cikin haka, sai wannan abin ya fado tsakiyar su. Qala, sai ce, fa qultu, sai nace, haza allazi tahaqquni bihi za'amtum, yace tace, wannan abin ne da kuke tuhuma ta, kuke rai cewa ni na dauke shi, to gashi ya fado, wa ana minhu bari'a, ni na kubuta daga wannan abin naku, wa huwa zahu, sai gashi nan gurin kuna ganin shi. Qala, sai take cewa, faja'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ta zo wajen annabi alaihi salatu wasalam, fa aslamat, sai ta musulunta. Qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha tace, Allah ya rada ita, fa kana laha khiba'un fil masjid, ta kasance tana da himata a cikin masallaci, aw hibshin, ko wani dan kankanin daki. Al hibshi ne daki dan kararrami na bukka, amma kuma karami ba babba ba, kamar yadda mutanen jahiliya zan mutar da can an nasaba musu da al hibshi, macen da take ta gama takaba ta shiga alhibsh karamin daki ta shekara guda a ciki bata hudo ba kahalar take ciya fa kana ta atini wannan yarinya ta kasance tana zo mun fatahaddasu indi tayi zance a wajena kala sai ta ce fala tajlisu indi majlisan baza ta taba zama wani majlisi a wajena ba yarinyan nan illa kala sai ta hudu cewa wannan baitukan nata wa yawmal shahimin ta'ajibi rabbina ala innahu min balatil kufr anjani minene yasa ita wannan baiwa Allah ta rabu da wannan masu gida suke mata suke take ma bauta sun yanta ta tana karkashin su baka bai wannan tana musu bauta tana musu hidima amma kuma abin da ya bata mata rai saboda wannan tsumman da aka ci mata mutunci ta tsere tabbar su barin nasu kuma dalilin gamuwata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta je tan musulunta to shine duk zaman da tayi wannan tsumma hai ta gode mishi hai ta ce wa yawmal shahira nan wannan dan tsumma minta ajibu rabbina yana daga cikin abun mamakin ubangijinmu ala innahu min balatil kufr aljani wannan tsumma ya tsayar da ni daga garin kahurci jin zahin wannan cin mutuncin da aka mata saboda wannan dan mayahi shi yasa ta bar garin ta tahiyyata tana tahiyya kuma ta fada wajen Annabi alayhi salatu wasalam ha aka mata bukka a wannan gurin to duk zaman da muka yi Aisha tace wannan baiwa Allah ya ta rera wannan baitin qalat Aisha Aisha take cewa fa qultu laha sai nace mata ma sha'anuki me yasa me ki yarinya la taqudina ma imak adan ba zaki taba zama mazauni tare da ni ba illa qulti haza sai kin hadu wannan magana qala sai take cewa fa hadathani bi hazal hadith sai ta bani labarin wannan zancen da ya gabata wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a guri biyar kuma yana kyautata zatan shi dai ya kadaita da shi al-Imam al-Bukhari kadai kawo wannan hadisi da wannan kisa ta wannan baiwa nan gurin lam yazkur ahadu mimman sanafan bi ruwati al-Bukhari wala ba kauce al-asmiha musani cewa ilimin al-mubahamat ilimi ne mai zaman kansa ilimin hadisi dan musan cewa ilimin hadisi ilimi ne wanda ilman muka daga kalkashin shirin masu reso masu yawa sun huta babu wanda ke nutsa kanshi cikin ilimin hadisi sai jarumi duk wanda yace rago ne dan kasala ba zai karanci karance ba shi ba harka ilimin hadisi dan saboda ilimi ne wanda yana da furu masu yawa reshe mai yawa ilimin al-mubahamat ilimi ne mai zaman kanshi wanda huta daga kalkashin ilimin hadisi to malaman hadisi suna da abin da ake ce ma binciken mubahamai abubuwa ruhakku nan gurin ai walidatun sauda aka ce wata bakar baiwa to haƙin masu mubahamat ne su binciko wace ce ce wannan macen mi sunanta to shine duk inda aka kawo cewa ar-rajulun annahu qala jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko jaa ar-rajulun ko jaa at-imra'atun ila an-nabi ko jaa fulan sai sun yi binciken su tabbatar wannan fulan kin wane ne ne su tabbatar da cewa kuma da hanyar hada ruwayoyi da bullata tahai na magabata da hanyoyin hadisan da hada su ake samu a binciko a samu cewa wannan rajul ko imra'akin ko walidakin wane ne ko wance ce ibn hajar a fatahul bari yana yawaita wannan khadibul bagdadi Allah mashi rahama yana da littafi guda qatu akan wannan yana cikin nan akwai shi al-mubahamat na al-imam al-khadibul bagdadi duk hadisi ba wai na bukhari ko na muslim ba duk inda aka kawo wani mubham a cikin hadisi zai binciko cewa wannan kin nan da aka ce rajul wane ne wanda aqdiyan nan da akai to nan shine ibn hajar Allah mashi rahama yake cewa wannan walida kin duk iya bincike na a cikin sahih bukhari ko cikin dillata tawan da suke waje na ban samu ba sunanta kuma ban samu ba kabila wace kabila ce suka mata cin mutuncin nan kuma yarinya ta sama ban samu ba cewa wace yarinya ce wadda take dauke da wannan mushahikin dan saboda duk sauran abubuwan da suka zama na ruhahu ne suna kokarin bayyana su kuma abinda sai gani sun buga ba su samu ba to zasu ce maka ba mu samu ba sunan wannan mutumin ko ba samu ba sunan wannan macce kama ibn hajar yace bai samu ba yana da wahala ka samu wanda zai samu kin bayan ibn hajar duk wanda kaje an ce al-hafiz kahin bayan ibn hajar daga an ce al-hafiz kawai da laƙin kalmar hafiz shi ake ne kaje an ce qala al-hafiz kaka ma yi bincike ibn hajar asqalani ake ne to shi da kanshi yake cewa a wannan guri ban san ba ko wace ce ban san ba ko wace ce wannan mace haka nan kabilar da suka mata wannan abun ban samu ba wanda ta tabbata ko wace ce a cikin su wa fil hadisi ibahatul mabiti wal maqil fil masjid liman la maskana lahu min al muslimin rajulan kana aw mar'a inda amn al fitna al imam ibn hajar yake cewa a cikin hadisin nan mun fahimci cewa ashe ya halitta kwana cikin masallaci ga namiji ko mace ga wanda bai da mazauni bai da masauki idan mace ce kuma an amince ga fitina yanzu nan gurin abinda Bukhari yake so mahallu shahid ya kawo kissa wannan baiwa Allah kawai cewa an sanya mata fakana laha khiba'un fil masjid aw hibsh tana da dan albukata a cikin masallaci ko ta hemata da aka mata cikin masallaci kenan kaga mazaunin ta ne wanda yake nuna nan take kwana nan take komai a ciki amma in mace ce da sharadin in haira ta zo kuma hutana ta yi ba za ta zamana ba cikin masallaci al-muqsir al-ha'id fil masjid wannan haramun ne jumda zai ce duk ɗaya ne inda amna fitina lokacin da aka amince ma fitina kenan a wancan irin wancan lokacin na annabi alaihi salatu wassalam ana iya yi ta kasance a mata bukkatar darbejiyarta a cikin masallaci to amma a cikin wannan lokacin da mu an yi bako budurwa akai ta masallaci akai ta masallaci a aji za a samu sharri ya bullo daga malaman ma kan akai ga ɗan daba na gari wa ibahatul istizlal fihi bil khayma wa nahwiha da kuma halaccin ayi ma bakon nan inuwa ko kuma a mishi hema cikin masallaci ga kewayen masallaci nan kato sai a samu wani dan guri a kebance a mishi runhashi ya rika zama ciki shi baƙon wa fihi al-khuruj min al-balad alladhi yahsul fihi lil-mar'i fihi al-mihna a ciki akwai cewa mutun garin da aka jarraba shi aka ci mutuncin shi ya huta ya bar shi kamar yadda wannan baiwa Allah ta yi kuma Allah kawo mata mahuta wala Allahu yatahawwara ce mai yiwa ya samu ya huta zuwa ga gurin da ya kasance mishi mafi alkhairi kamar wannan baiwa Allah a cikin shi kuma akwai faralar hijira daga gidan kahurci zuwa gidan musulunci wa ijabatu da'awatil mazlum da kuma karba ma addu'ar wanda aka zalunta koda kahuri ne wannan ya nuna mana cewa da ke zalunta ta akai a matsayin ta na kahura amma Allah sai ya kadarto wannan shahon ya maido wannan abin dan ta kubuta daga abin nan ta kubuta daga cutar wasu yake cewa wa fi siyaqi anna islam ha kana ba'da qudumi hal madina a cikin siyakin yana nuna cewa musuluncin ta ya kasance kahin zawwar ta madina ne babe na gaba babe na 58 babu naumur rijal fil masjid baban dake bayanin barcin mazaje cikin musulunci mu duba mu ga na farko fil masjid fil minati fil fil masjid dai gashi na a rubuce fil masjid naumul mar'a fil masjid nan ba aka ce barcin mace a cikin musulunci a cikin masallaci ka nake so nan kuma naumur rijal fil masjid barcin maza a cikin musulunci masallaci al-imamu al-bukhari yana so ya tabbatar mana ya tabbata na mace ya halitta gashi nan kuma sai na namiji yin shi duk da shi wazihi ne bai da matsala amma wanda ake tunanin cewa ba zai halitta ba shine na macen dan saboda tana da awarud wanda zasu hana hakan wa qala abu kilaba an anas abu kilaba daga anas yake cewa qadima rahadun min ukal wasu jama'a sun gabato daga kabilar ukal alan nabi ga annabi alayhi salatu wassalam fa kanu fi suffa sai kasance daga cikin ashabu suffa wannan hadisin ya gabata hadisin uraina wanda suka kashi wannan makiyayin annabi alayhi salatu wassalam suka kore tu makkan wa qala abdurrahman ibn abi bakar abdurrahman dan abi bakar yake cewa kana ashabu suffa alfuqara ashabu suffa sun kasance talakawa ne wannan duka hadisi wancan hadisi ya gabata wannan kuma asar darf ne na hadisi wani mai tsawo wanda za a tarda shi a cikin alamatul anbiya a can gaba hadisi na 440 haddathana musaddadun haddathana yahya an ubaydullah qala haddathani nafi qala akhbarani abdullah annahu kana yanamu wa huwa shabun ya kasance yana barci kuma ya kasance shi sarmayi ne a'azab shabun a'azab sarmayi ne kuma wanda yake gwaburo la ahal lahu fi masjidin nabi bai da iyalle a cikin masallacin annabi alayhi salatu wassalam yake kwana wannan hadisi ne mai tsawo da al-imamu al-bukhari ya kawo shi a cikin gurare da dama yaga ya kawo shi wajen gurare guda 7 ne zuwa 8 hadisi na gaba wanda tare suke da wancan na 441 haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana abdul aziz ibn abi hazim an abi hazim an sahal ibn sa'id qala yake cewa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayta fatima annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dakin fatima radiyallahu anha allah rada ita falam yajid aliyan fi fil bayt bai samu aliyu a cikin gidan ba fa qala sai ce aynabun ammiki ina dan ammin naki yake nan ladabi na annabi bai ce ba ina mijin naki yake ince ina dan ammin naki yake qala sai take cewa kana baini wa bainahu shay tsakani na da shi wani abu ya faru na bace rai fa gadabani ya bata mana rai fa kharaje ya huta falam yakili indi bai barci rana ba a waje na yayi hushi ya tanye shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da insanin ga wani mutum da suke tare kenan ka ga nan muhammad wannan shi ma sai sun bibiya ce insani kinnan da ke tare da annabi wa nan ne yace unzur aina huwa duba ka gano a ina yake aliyun nan faja'a sai yazo fa qala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah huwa fil masjid raqid yana masallaci a kwance faja'a shine mahallin sha'irin faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mutaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarda shi yana kwance yana kishingide qadsa qadar da'ahu an shikihi mayahin shi ya fado daga tsagin shi tsagin jikin shi wa asabahu turabun qasa ta same shi ya ta shahi shi alin jikin wani jikin shi yana cikin kasa faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam safa anhu annabi sai fara yana kakkabe mashi aliyu kasar da ke jikin shi wa yaqulu yana cewa qum abat turab tashi ya kai baban kasa qum abat turab tashi ya kai baban kasa wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari yake so dai ga aliyu ya shiga masallaci har yayi barci a cikin shi har yadda wannan kishi ya fadi mayahin shi ya fadi wannan hadisin Bukhari ya kawo shi a gurare guda hudu wannan shine guri na harko musannaf Allah ya rida al-Imam al-Bukhari a cikin al-adab yana cewa fa qala an-nabi li Fatima sai annabi yake ce ma Fatima ayna ibn ammiki ina dan uwanki yake qala sai yake cewa fil masjid yana cikin masallaci ce walaysa bainahu wa bainal ladhi huna mukhalafa babu cin karo da juna tsakanin shi da wannan hadisin dan tana yiwa ya kasance le kaka ga a ina yake yana nihin a cikin masallacin ma'ana abin da yake ne saboda wajibin masu sharhi ne haƙƙin su ne duk wata matsala da ake tunanin zata shiga ma mai karatu a cikin kwakwalo shi tsakanin hadisai guda biyu sai an kawo ta shi yasa wasu matsalolin za ku ga ku ba za ku ma kawo su akai ba mu ba zan mu kawo su akai ba amma su kawo cewa hadisin ya zo ta wata hanya kaza wanda ina cin karo da wannan dole sai an yi taushihin shi nan gurin an samu wata ruwaya da take cewa annabi da ma ya ce mata ina aliyu yake cewa tai yana cikin masallaci alhali kuma a wannan ruwaya ta bukhari cewa tai ya huta annabi shine ya tura aje binciko shin aka gano cewa yana masallaci sai suka tahi kenan babu cin karo da juna tana yiwa inje ibn hajar annabi ta ce ma annabi alayhi salatu wasalam yana masallaci to kuma da yace unzur aina huwa ma'ana cikin masallacin je ka leka kaga a ina yake a cikin masallacin wani bangare yake a ina yake cikin masallacin haraba ko cikin masallaci ko wani lungu daga cikin masallacin har mu samu mu tarda shi wa huwa raqidun fil masjid da yace yana kwance a cikin masallaci shine abinda bukhari yake nihi akan tarjaman nan dan hadisin ibnu umar yana nuni akan halaccin haka ga wanda bai yada masauki bukhari yana so ya nuna mana duka guda biyu da mai masauki da wanda bai da masauki duka suna iya zama a cikin masallacin na farko ga wanda bai da masauki ne ashabu sufa basu da masallarsu da gida nan nabi kuma gashi mai gida ne magidanci ne ga mama ta shi ita aka tambaya ta ce ga inda ya tahi haka nan sauran hadisan baban sai dai kissa aliyu tana nuni akan umumi sai dai ana bambancewa tsakanin barcin dare da kuma barcin kailula shi wannan aliyu Allah ya rada shi kailula ce a masallacin ba kwana bane yayi a cikin hadisin sahal abinda ake samu na fa'ida shine ya halitta mutun yayi kailula a cikin masallaci wa mamazahatul mughdibi ma la yughdibu minhu bal yahsul minhu ta'nisuhu da kuma yi ma wanda ke cikin damuwa ke cikin hushi kayi mishi wasa da wargi da ja wanda zai kwantar da mishi hankali ba wanda zai kara bata mishi bacin ran ba kenan abinda annabi alayhi salatu wasalam shine nan yasa yan mishi wargi da cewa kumya abat turab ya hudda mishi wacce ke wanda ke tare da shi ta bacin rai na gidan shi amma ba da abinda zai kara mishi bakin cikin ba bai zo bai ce mishi yana cikin mishi kamar ko abokin wasa ne ya ce mishi tashi kai bawan mata ko tashi kai wanda mata ka taba ta maka rai dan wannan zai kara mishi bacin ran da ke tare da shi wa fihi takniyatu bi ghayril walid a cikin shi akwai cewa ana ma wanda bai da da ma alkunya a ce abu fulan kuma alhali bai da da nan aliyu ba bai da dan ake ce mishi ake mishi alkunya wa takniyatu mallahu kunya da ma kuma alkunya wanda yana da alkunya kuma aifin alkunya wa taqalibu bil kunya liman la yagdab da kuma yima mutun alkunya da bazat ta bata mishi rai ba abinda ba zai bata ma mutun rai ba dan Allah ya hana zai zo a cikin al-adab a cikin babul adab zai yi ambatar bukhari cewa baban da ke bayani yima mutun alkunya da bazat ta bata mishi rai ba وفيه مدارات السحر وتسكينه من غضبه اتيكي كما اكوي لالاشين سريكي da kuma kwantar da shi kwantar da mishi hankali akan kushin da diyarka ta sashi a matsayin ka na sariki ka tarro shi tana cikin bacin rai kaka koma wajen diyarka koma wajen shi mijin kuma ka lallashe shi ka kwantar mishi da hankali dan ka kara mishi bakin ciki bisa bakin cikin shi wadkhulul walid bayt binatihi bighayri izni zawjiha mun fahimci cewa ya halitta uba ya shiga dakin gidan diyarshi ba tare da izinin mijin ba in ya san cewa mijin bai da matsala zai yarda da shigar tashi gashi nan annabi alayhi salatu wasalam ali bayyana annabi amma shiga gidan yayi ba daga kofa tsaya ba wa annahu la ba sabi ibda'al mankabain fi ghayri salah ashe babu lahi an ga kahudin mutun a cikin gurin da ba sallah ba basu daga cikin al'aura ga ali gwadan shi har ya fadi wannan kishi yana kahuda shi ta bayyana ci abinda ya shahi sauran bayani akan sauran abin da ya shahi wannan hadisi mai girma mai daraja zai zo a cikin babun fada'ilu ali cikin kitabul fada'il wannan littafi mai albarka yana kumshe da kutub kitab gomiya tara da bakwai hadisi na 442 kamar yadda na gaya muku duk abin da ya kasance abu ne na arqam dole sai da dubara zaka bashi wani kwadikin da zaka rike shi wanda har abada ba zai bace a kanka ba duk wani abin da na gani yana da arqam ne yana da lamba ko rike shekarun magabata da suka rasu ko kuma rike wani rakam wanda yake ciki duka yana kokarin alakanta shi da wani abu yanzu wannan abin da ke bambancewa ko ko jikin barci na san kitabu nawa ne yake gare shi alakanta shi ne da kwarki na Airtel kawai adadin abu kutub din da ke cikin Sahih al-Bukhari adadin kwarki na Airtel 197 haka nan duk wani abu da zai rike zan alakanta shi da wani abu wanda ina tare da shi in san cewa kaza adadin shi kaza ne sai da dubara rike arqam babu hadisi na 442 haddasana yusuf bin isa haddasana bin ufudail an abi hazim an abi huraira kala yake cewa ra'aytu 70 min ahli sufa naga mutun 70 daga cikin ahli sufa yace ma minhum rajulun alayhi rida babu wani mutun a cikin su wanda ke da mayahi imma izarun wa imma kisa imma gabto ne imma kuma malullubi ne babu wanda yake da abin da zai rihe shi daga yana da riga da wando ko kuma gabto wanda zai rihe daga sama har ƙasa kuma har ya rihe har yana da malullubi babu yace qadara badu fi anaqim sun darme shi a bisa wuyan su fa minhum ma yablughu nisfa saqain a cikin su akwai wanda bakin shi bakin kwabrin rabin kwabrin shi in an raba kwabrin shi bakin shi ya tsaya nan da annabi ya ce wattazir ila nisfa saqain abaita fa ila alka'bay wa minha ma yablughu alka'bayn a ciki akwai wanda bakin shi kaidan kafashi yace fa yajma'uhu bi yadihi sai ya hada shi da hannun shi karahiyatu an tura auratuhu dan gudun ka aga al'aurashi magawar da suke cikin tsanani da rishin kaya na sawa wanda tuha dai ce ita ma bata isa ba ta rihi ka an ka zaka shiga jama'a sai ka san irin rukun da zaka mata dan saboda ka al'auraka ta bayyana da yake cewa naga 70 daga cikin ahli suffa yana nuni ne akan cewa sun yi 70 ahli suffa din wannan wanda Abu Huraira ya gani ba 70 bane wanda Annabi alayhi salatu wasallam ya aike su a cikin gazuwa ta bi'ir mauna sun kasance ahli suffa sai dai su sun yi shahada kahin musulunta Abu Huraira Allah ya rada shi wa qarita na bi jami'a sahabu suffa ibn al-arabi wa sulami ibn al-arabi Allah masha rahama shi yayi littahi akan qissa ashabu suffa su mutun nawa ne dawana ne shi yayi littahi da al-imam sulami da al-hakim da abu nu'aym hakim da an yi idlakin shi ana nihin abu abdullahi ne saburi mai al-mustadrak ala sahihain nasabar da hakim guda biyu ne akwai abu ahmad al-hakim akwai al-imam abu abdullahi al-hakim abu ahmad al-hakim malami ne ga abu abdullahi al-hakim wannan shi yayi shahara wa inda kullumin kamar da qurdabi muke ce akwai abul abbas al-qurdabi akwai abu abdullahi al-qurdabi wancan malamin wannan yace wa inda kulluminhum ma laysa inda al-akhar ko wannan su akwai wani Abu Nu'aym ya ambaci wasu wanda Hakim bai ambata ba Hakim ya ambaci wasu wanda Sulami bai ambata ba haka ne Ibn al-Arabi yace wa fi ba'd ma zakaruhu i'tiradun wa munaqasha a cikin wasu da suka kawo cewa ahli suffa ne muna da ja da su bu miyarda ba yace lakin la sai sai dai wannan gurin ba zai wadatar da mu akan naqasha wannan qadiya ba babe na gaba babe na hauke na anan gurin menene yake so ya tabbatar mana ashabu suffa ga sunan suma suffa suna zama a cikin masallaci duk da su zama ne na dindindin kenan yake nuna halaccin haka babu salati idza qadima min safarin baban dake bayanin sallah idan mutun ya huto daga bulaguro daga wani bulaguran shi ya kawo shi da nakira dan ya nuna cewa koma wani irin nau'in bulaguro ne qala ka'ab ibn malik yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin annabi ya kasance idan ya zo daga bulaguro bada abil masjid fa salla fi sai ya fara da masallaci yayi sallah a ciki waye riyadus salihin hadisin ka ibn malik an san shi ko mai tsawo wanda bukhari da muslim sun huddo shi to shine yake nihi anan a cikin hadisin ya ce annabi ya kasance al'ada shi ce idan ya fito daga bulaguro yana farawa da masallaci sai ya shiga yi sallah to shine bukhari yake nihi wanda nan gaba zai kawo shi hadisi na 443 haddathana khallad ibn yahya haddathana mis'ar haddathana muharib ibn disar an jabir ibn abdullah qala yake cewa ataitun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid na zo ma annabi mai tsira da amincin Allah yana cikin masallaci qala mis'ar yake cewa urahu qala duhan ina ganin yace da wallaha daidai lokacin wallaha ne fa qala sai yake cewa salli raka'atayn kai sallah raka'a biyu wa kana li alaihi daunun ya kasance ina bin shi bashi fa qadani annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ni bashi na waza da ni kuma har ya kara mini wannan hadisi yana cikin hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo su gurare masu yawa dan ya kashi guri 26 wannan shine guri na farko al-Imam an-Nawawi yake cewa hazihi salatu maqsudun lil qudum min as-safar yanwi biha salatul qudum wannan sallah ce da ake nihi ta dan bulaguro wanda idan ya fito daga bulaguro salatul qadim min as-safar wanda ya fito daga bulaguro ya shiga masallaci ya fara sallah raka'a biyu la annaha tahiyatul masjid ba sallah bace tahiyatul masjid dan wasu sun tahi akan cewa tahiyatul masjid ce ba za a kira ta ba da sallar qudum min safar allati amara dakhilu biha qabla an yajlis yace lakin tahsulu tahiyya biha didda ba ita bace tahiyatul masjid amma mutun in yayi ta ta sabke mishi tahiyatul masjid kamar yadda mun sani tahiyatul masjid ko ma wace sallah kai ko ta farilla kai ta dauke maka ita ko wata sallah ka kai daban wa tamassaka ba'dhu mimman na'a salati fil awqatil manhiya wanda suka yi hani a cikin yin sallah cikin lokutan da aka hana sun riko da wannan hadisin yace walau kana zata sababin koda ma abuciya sababi ce dan anan yace duhan wala hujjata fi li annahu waqi'atu ayn wannan kuma babu hujja akan shi dan saboda waqi'atu ayn ce ba za a yi lisahi da ita ba in aka kawo hukunci wanda yake umumi cewa an hana sallah annabi alaihi salatu wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin malaman usul suna cewa waqi usulul hadis waqi'atu mawqi'a hazihi waqi'atu ayn la umuma laha waqi'atu ayn abinda zai abku annabi alaihi salatu wasallam yace kada ku yi kaza kuma sai aka samu wani yazo yace mishi annabi in yi kaza ko kuma ya ga wani yayi ko ya bashi izinin ya je yayi to wannan hanin yin wannan mutunan na shi daya ko kuma yin wannan na annabi shi daya bazan mu dauke shi ba mu tada wancan hanin da annabi yayi dan wancan hani ne na gama gari mu yan ma taujihin magana cewa kar ku yi kaza kuma dan mun ga ba wani izini ba mu san uzurin da ya sawa bazan mai hujja da aikin nan na mutunan nan daya ba haka nan shi ma annabin alaihi salatu wassalam in wani abu ya faru so daya bazan kamar nan gurin dai abin da yake so ya ce hani a cikin lokutan da aka hana yin sallah a ciki hani ne na gama gari dan an ba mu labari nan kuma annabi yayi bazan mu magana cewa ya halitta bayin sallah a cikin awqatul karaha lokutan da aka karahanta sallah kenan waqi'atu aynu la umuma laha babu nasattin babun idza dakhala al masjid falyarka arka'atayni baban da ke bayanin idan ya shigo masallaci ma'ana idan musulmi ya shigo masallaci yayi sallah raka'a guda biyu nan gurin bukhari ya shahi fa'ilin dan saboda mai aikata idza dakhala wane ne ake ni kenan kawai idan musulmi ya shigo masallaci yayi sallah raka'a biyu hadisi na 444 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an amir ibn abdullah ibn zubair an amr ibn sulaym az-zuraqi an abi qatada sulami qala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah misira da amincin allah qala yana cewa idza dakhala ahadukum al-masjid idan dayan ku shiga masallaci falyarka arka'atayn qabla an yajlis yayi raka'a guda biyu kafin ya zamana wannan sai mun goga ashe mun cin ya lokacin wannan Imam al-Bukhari abinda yake ya kawo hadisin nan a gurare guda biyu rak wannan shine guri na farko kuma abinda Imam al-Bukhari yake nihi anan shine tabbatar da tahiyatul masjid kuma wannan an turo daga Ibn Battal yana cewa malaman zahiriya kadai suka ce tahiyatul masjid wajibi ce dan nan umarni ne umarni ku ana daukan shi akan wajibi matukar ba a samu abin da ya sarrafa shi ba abinda ke nuni akan wajibcin ta annabi ya ga wani wanda abinda kai yake hanawa akan cewa ba wajibi bace raddin da za a malaman zahiriya annabi alayhi salatu wassalam da ya ga wannan mutum mai taka wuyan tsketar wuyan mutane annabi ce mishi zamna ka cutar da mutane bai umarce shi ba da cewa kai sallah raka'a biyu al-imam Tahawi yace wannan hujja ta ku akwai magana akan ta yayin raddi da dama bazan mu samu lokacin karanta shi ba anan gurin yana so ya tabbatar mana dai shar'antuwar raka'atan raka'a guda biyu na wanda ya shigo masallaci Ibn Hibban yayi tarjuma akan cewa mutum koda ya zamna bata kubuce mishi ba in ya manta ya zamna yana iya tashi yayi ta matukar mantuwa ce hadisin Abi Qatada wannan ya gangaro ne akan wani sababi shine Abi Qatada wata ran ya shigo masallaci sai ya tarda Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamna tsakanin sahabban shi ya zamna tare da su yace me ya hana ka kai raka'a kale yace na gani ka a zamne ni ma sai na zamna mutane kuma da suna zamne sai Annabi yace mishi to idan dan ku ya shigo masallaci kada ya zamna sai yayi raka'a guda biyu kenan yana da sababi hadisin wanda wannan siga ce ta al-Imam Muslim haka nan a wajen al-Imam Ibn Abi Shayba daga Abu Qatada yake ta udul masajid haqqaha ku ba masallatai haƙin su aka ce me haƙin su ya mu aikin Allah yace raka'a biyu kafin mutun ya zamna nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi